A yau za a fara gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 karo na 63, inda kungiyoyin kwallon kafa 32 da suka fito daga kasashen Turai daban-daban za su gwabza tsakaninsu tun daga matakin wasan rukuni har zuwa wasan ƙarshe. An kuma kasafta kungiyoyin ne bisa rukuni 8, kowace rukuni ta kunshi club 4. Daga bisani bayan an kammala wasan rukunin za a fito da kungiyoyi 2 daga kowace rukuni wanda suka samu nasarar zuwa wasan zagaye na 16, wato round of 16. A yau din za a fara buga wasan ne inda za a buga wasanni 8 a matakin wasannin rukuni daga rukuni daban-daban har guda 4. Wasan da zai tsau hankalin yan kallo kuwa shine wasan da za a buga daga rukunin da, inda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta karbi bakuncin Juventus na kasar Italy, sai Roma daga rukunin CHAN za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid na kasar Spain. A rukunin A kuwa Manchester United ne za ta karbi bakuncin Barcelona, sai Chelsea daga rukunin CHAN za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Kaba. A rukunin A din kungiyar kwallon kafa ta Benfica za su fafata da CSK Moscow, sai kungiyar rukunin D inda Olympiacos za su fafata da Sporting Sevilla. Har ila yau a rukunin B Bayern Munich za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Anderlecht, sai kungiyar kwallon kafa ta Celtic a rukunin B za su fafata da PSV. Za a buga dukkan wasannin ne tun daga misalin karfe 7 da minti 45 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da kasar Chad, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za a fafata a sauran wasannin nan rukuni. Har yanzu muna nahiyar Turai din, amma bangaren kasar Ingila nan kuma ana fafatawa ne a gasar League na Premiership, wanda daga nan ne za ka kungiya ta samu nasarar zuwa gasar Premier ta kasar Ingila. Ga kuma yadda abin zai kasance a yau. A yau din kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Bristol. Sunderland kuma za su karbi bakuncin Nottingham Forest, sai Preston North End za su fafata da Cardiff City. Derby County kuwa za su farje gumi da Ipswich Town, sai Sheffield Wednesday za su fafata da Brentford. Kungiyar kwallon kafa ta Queen's Park Rangers ko za su fafata da Millwall, sai Norwich farje gumi da Bolton Albion. Kungiyar kwallon kafa ta Leeds United ko za su karbi bakuncin Birmingham City ne, sai Aston Villa da kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough. Akwai Reading da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth. Wasauran wasan da ya rage, akwai kungiyar kwallon kafa ta Bolton Wanderers za su fafata da Sheffield United. Za a buga wasanni ne tun ga misalin karfe 8 saura kwata, wasu wasan kuma a fara shi karfe 8 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da kasar Chad. Abin da ya sauwa ga gina labarin wasannin namu na yau, sai gobe idan Allah ya kai mu, mu kawo muku yadda ta kaya a wasannin na yau da kuma sauran wasannin da za a buga a ragoben, musamman a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, wanda goben za a buga wasu wasanni a rukuni guda 4. Huta lafiya.